for certain we'll be off to the sea. Early morning Sunday, early morning Sunday, all our troubles flown away. Early morning Sunday, all our worries flown away. Last year on the sand, we'd listen to the band. The weather was grand, 451 degrees. Early morning Sunday, all our troubles flown away. Early morning Sunday, all our worries flown away. For Katie and me, God willing, we'll be off to the sea. Early morning Sunday, da-da-da-da-da. Da 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 da